This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barka da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Yau 3 ga watan Disamba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
Sojojin kasar Kamaru sun ce sun samu nasarar kashe yan kungiyar Boko Haram har su 100. A jiya Laraba ne mutane 14 suka rasa rayukansu, yayin da wasu 14 suka samu rauni daban-daban sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a California. Kasar Amurka ta aike da sakon taya murna ga yan kasar Burkina Faso sakamakon zaben da kasar ta yi cikin kwanciyar hankali da lumana.
To a Najeriya kuwa, yayin da ake tunkarar zaben gwamna a jihar Bayelsa a ranar Asabar mai zuwa, babbar jam'iyyar adawa ta PDP na zargin hukumar zabe ta INEC da jam'iyya mai mulki ta APC da shirin kitsa magudin zabe.
We are all aware of the marching order to the new INEC chairman.
Muna da hujjar cewa gwamnati ta ba hukumar zaben umarni ta hanyar sakataren gwamnatin tarayya don murɗe zaben.
To sai dai hukumar zaben ta INEC ta ce wannan zance ba shi da tushe ballantana makama.
Kamata yi a yi fatali, a yi bris da wannan zance, saboda shugaban kasa abin da ya ce shi ne, amma kowa adalci, wanda ci zaɓe a mika masa.
Muna kuma tafe da shirin No Domin Iyali, wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Asare, assalamu alaikum. Sojojin kasar Kamaru sun ce sun samu nasarar kashe yan kungiyar Boko Haram har su 100. Kana sun samu nasarar sake mutane 900 da yan kungiyar suka kame domin garkuwa da su. Ma'aikatan tsaron kasar ta ce sojojin sun samu wannan nasarar ce a yayin wani samame da suka kai wa kungiyar a bakin iyakar Najeriya da kasar ta Kamaru. Sai dai kuma kawai yanzu ba wata hujja ko madogara game da wannan ikirarin. Haka kuma a ranar Talata ta gabata, an samu wasu yan kungiyar ta Boko Haram da suka kashe mutane 4 a arewacin Kamaru din, inda wasu yan kunar bakin wake na kungiyar suka tada bom a wani gari da ake kira Waza, wanda ke bakin iyakar Najeriya da Jamhuriyar ta Kamaru. Tun a cikin shekarar 2013 ne dai ita ma kasar ta Kamaru ta fara faɗa da kungiyar ta Boko Haram. Haka kuma Kamaru din na cikin kasashe biyar da suke ba da gudunmawarsu domin yaƙi da wannan kungiyar. Ita dai wannan kungiyar ta Boko Haram ta kashe mutane da yawansu ya haura 10,000 tun daga lokacin da ta fara fata da kai baya arewa maso gabashin Najeriya da zumun wasu ta kafa daular Islama shekaru 6 da suka gabata. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
A jiya Laraba ne mutane 14 suka rasa rayukansu, yayin da wasu 14 suka samu raunuka daban-daban sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da wasu mutane 3 dauke da bindiga suka yi a wata cibiyar horas da nakasassu da ke San Bernardino a nan Amurka. Sai bayan kusan an kwashe sau'i da dama ne, 'yan sanda suka yi nasarar kashe ɗaya daga cikin su, kana sauran suka tare wata mota suka tsere. Sai dai kafin wannan lokacin, 'yan sanda sun dan jima suna kallon kallo tsakaninsu da maharan a kusa da inda suka aikata wannan danyen aiki. A nuno garokin mutane a talabijin a kukkunce daidai inda maharan suka shiga mota suka gudu, kuma an tsinci makami a kusa da wurin. San Bernardino zai yi tazarar kewato tafiyar sa'a guda zuwa birnin Los Angeles. Babban jami'in 'yan sanda na wannan gari na San Bernardino, Chief Jared Burgan, ya shaidawa manema labarai cewa maharan sun zo cibiyar ne da niyyar yin kisa, domin ya ce suna ɗauke da dogayen bindigogi. Chief Burgan ya bayyana wannan harbin a matsayin wani aikin ta'addancin cikin gida, sai dai kuma ya ce kawai yanzu bai san dalilin waɗannan mahara ba na aikata wannan aika-aikan. Sai dai abin da bai faɗa ba shi ne ko waɗanda suka mutun da waɗanda suka ji rauni ma'aikata ne ko kuma masu hulɗa ne da wannan cibiya. Shi ma wani jami'in hukumar FBI ya ce masu bincike ba su gano ko wannan harin yana da nasaba da aikin ta'addanci na duniya ko kuma a'a ba.
Kasar Amurka ta aike da sakon taya murna ga 'yan kasar Burkina Faso sakamakon zaben da kasar ta yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Wannan zaben shi ne ya kawo tsohon Prime Minister Roch Marc Christian Kabore a matsayin sabon shugaban kasar. Fadar White House a cikin wata sanarwar ta yaba wa 'yan kasar na ganin sun kare demokradiyya, abinda Amurka
ta ce tana fata ta ci gaba da hulɗa da ita ta musamman na ganin yadda ta yi amfani da wannan damar domin sake haɗa kan 'yan ƙasar tare da bunƙasa ayyukan ci gaba. Tun a ranar Talata ne dai shugaba Kabore ya gode wa ɗimbin magoya bayansa ya ce zai dukufa ne wajen yi wa ƙasa aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Ya ce ya danganta wannan nasarar tasu ce ga 'yan ƙasar waɗanda suka rasa rayukansu domin boran da suka yi na koren shugaba Blaise Compaoré. Kabore tsohon na hannun dama Compaoré ne ya yi nasarar zaɓen ne na ranar Lahadin ta gabata da kashi 53 na ɗaukacin kuɗin da aka jefa, wanda wannan ya sa zama sabon shugaban Afirka ta Yamma sabo fil zaɓaɓɓe. Sai dai kawai yanzu ba riga an fidda sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar ba tukunna. Mutane miliyan 5 ne da farko aka yi wa rijistin jefa ƙuri'a wanda 'yan takara 14 ne suka tsaya takara na mukamin shugaban ƙasa, kuma a cikin watan Oktoba ne aka shirya da farko za a yi wannan zaɓen, amma sai aka samu tsaiko biyo bayan wani juyin mulkin da bai yi nasara ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Ƙasar Burtaniya ta amince sojojin ƙasar su shiga sahun ƙasashen da za su riƙa kai wa ƙungiyar ISIL hari a Siriya, amma ta sama sun amince ne ko bayan da aka jefa ƙuri'a yayin da ƙuri'u 397 suka rinjayi ƙuri'u 223. Prime Ministan Burtaniya David Cameron ya bayyana gaban majalisar domin ya kara wannan buƙatar, yana cewa kai hari ta sama zai fi muhimmanci ƙwarai da gaske fiye da wanda suke kaiwa ta ƙasa. Ya ce ta haka ne za a iya kakkaɓe ƙungiyar ta ISIL. Dama dai Burtaniya ta share sama da shekara guda tana kai hari a Iraki. Cameron ya nemi ne da a ƙara wa'adin aikin, amma wannan karan har zuwa Siriya inda nan ne tungan 'yan ISIL ta yammaci take. Sai dai kafin wannan bukata ta samu wato ta samu amincewa sai da aka kwashe sau'i 10 ana tufka muhawara kafin a cimma matsaya. Shugaban adawa na jam'iyyar Labour Jeremy Corbyn ya soki wannan bukata daga kausan lafazi, inda ya ce Prime Minister Cameron ya kasa kafa kwakwaran hujja da zai sa wato gamsar da mutane dalilin da ya sa Burtaniya za ta ɗauki wannan mataki.
Amurka ta yi watsi da zargin da ƙasar Rasha ta yi na cewa Turkiya na da hannu wajen safaran kasuwancin mai tsakaninta da ƙungiyar ISIL, wanda ministan tsaron ƙasar Rasha ya gabatar da hujjar haka kuma ya soki lamirin jami'an ƙasar Turkiya ciki ko har da shugaba Recep Tayyip Erdogan da iyalansa. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen Amurka Mark Toner ya faɗa jiya Laraba cewa ba ƙanshin gaskiya cikin wannan batu. Ya ce wai gwamnatin Turkiya na sayan mai daga ƙungiyar ISIL. Ya ce wannan zuƙi ta mallaki ne ba ƙanshin gaskiya ko kaɗan. Shi kuma mai magana da yawun fadar White House Josh Ennis cewa yi idan da gaske ƙasar ta Rasha take yi to su tunkari shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da wannan batun. A satin da ta shige ne gwamnatin Amurka ta soki gwamnatin Siriya da sayan mai daga hannun ƙungiyar ISIL, abin da ya sa ma ta ƙara gaba mata takunkumi.
To labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamna a jihar Bayelsa da ke kudu maso kudancin Najeriya a ranar Asabar mai zuwa, jam'iyyar adawa ta PDP da hukumar zaɓe ta INEC tare da APC na kai ruwa rana. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Elhikaya ya aika mana.
We wish to make it clear, especially INEC officials.
Yanzu dai ya rige hukumar zaɓe duk wata fitina da ta taso sakamakon zaɓen Bayelsa ranar Asabar ita ta jawo, don muna da labarin gwamnatin APC ta umarci hukumar zaɓen ta murɗe zaɓen jihar Bayelsa kamar yadda ta yi a jihar Kogi.
For manipulation will be doing so at his own peril.
Kakakin PDP Olusegun ke faɗar matsayin jam'iyyar akan zaɓen jihar Bayelsa da ma a gefe guda kama shugaban gidan talabijin na AIT Raymond Dokpesi da cewa wata hanya ce ta rufe bakin 'yan adawa.
We are all aware of the marching order to the new INEC chairman Professor Mahmood at his footed meeting with the secretary of the government of federation to rig Kogi.
Muna da hujjar cewa gwamnati ta ba hukumar zaben umarni ta hanyar sakataren gwamnatin tarayya don murɗe zaben. Haka ne ita ko hukumar EFCC ta zama kotu, ta zama alkali, ta zama jami'an tsaro da yadda ta damke Dokpesi kan zargin da ba a tabbatar ba. Kai in ji Metu ma mun san akwai wasu MPDP da ake shirin kamawa a kalla musu wawu da kuɗin al'umma. An tambayi Olisa Metu shin yana ganin dan waɗanda ake zargin da amsar kwangilolin bogin na sayo makamai an damke su ne saboda MPDP ne?
No. As is about the process. Let the rules of the
ba wai haka muke nufi ba. Mu dai muna son abi ka'ida ne wajen ba su dama su kare kansu, bayan musu ɗibar karar mahaukaciya ba. Metu dai ya ce za su shiga zaben na Bayelsa, kuma suna jiran hukuncin kotu kan zaben kogi don neman ta ba su kujerar kai tsaye. Hakanan kamin da ake yi tamkar bita da kulli ne. Da nake zantawa da shi ta tarho daga yana goa mataimakin daraktan hukumar zaben Nick Dazan ya yi watsi da zargin na PDP.
Kamata yi a yi fatali a yi bridge da wannan zance saboda shugaban kasa abin da ya ce shi ne, amma kowa adalci wanda ci zaɓe a mika masa. Saboda haka a sake maimaita wannan zargi, kuma ya zamanto kamar babu aiki da ake da shi kenan. Wannan zargi da shi Olusegun ke yi bai ma taso ba.
Hakanan sakataren APC mai Malabu ne ya ce kamin da ake yi ba maganar 'yan bora bare 'yan mowa.
Kuma idan mutum kotu ta wanke shi, kaga ba da za ka yi ka ce shi yana da laifi. So wannan abu ne na bin ka'ida, kuma wannan tsarin mulki akwai ɓangaren gudanarwa, akwai na dokoki, akwai kuma tsarin kotuna. So wannan abubuwa ne wanda guda uku suka taru suka rike ƙasar nan da ita ake gudanar, ba wani sashi da take ɗauka umarni a ɗaya sashi. Kowa yana tafiya ne akan ka'ida. So shi abin da ake magana akan cewar ko an fifita wani ko kuma an kibin wani ko kuma wannan duka magana ne irin na idan mutum yana tsoron wani laifin su da aikata a baya, amma ba wai maganar cewar ko jam'iyyar mu ko gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana bita da kulli akan wani, babu makamancin wannan magana.
Rahotanni sun nuna Doc PC wanda kafar yaɗa labaransa ta AIT bata kururuta labarin awon gaba da shi da aka yi ba, ya shaida wa jami'an EFCC cewa kudin da ya amsa naira miliyan 2,100 ya yi amfani da su ne wajen yaɗa labaran kamfen ɗin tsohon shugaba Jonathan. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yau ni abin da ke damuna, siyasa ƙasar mu ce ban tsoro.
Fadala a gaida Nasiru Adamali Kayato. Nan gaba a cikin shirin za mu leƙa ƙasar Kamaru domin jin yadda dakarun ƙasar suka kwashe da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Amma yanzu bari mu je jihar Niger, Najeriya, inda al'ummar Ibo mazauna jihar suka nisanta kansu da kiran da wasu ke yi na a samar da ƙasar Biafra. Daga Suleja ga rahoton da Mustapha Nasiru Basari ya aiko mana.
Yayin da al'amura ke ƙara zafafa a yankin kudu maso kudancin Najeriya game da neman ganin an kafa ƙasar Biafra, al'ummar Ibo da ke zaune a jihar Niger sun nisanta kansu daga masu wannan tunzuri. Domin kuwa taron manema labarai ne ma suka kira, inda shugaban kungiyar kabilan Ibon a jihar Niger, Chief Ezegu Emmanuel, ya bayyana cewa
my position in Biafran issue is one, I plead with the federal government to please use dialogue.
Yace matsayina akan lamarin Biafran shine ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta hau teburin tattaunawa a maimakon yin amfani da ƙarfi. Hakan shi zai sanya a samu nasarar shawo kan wannan lamari da yake bayyana matsayinsu akan masu neman sai an kafa ƙasar ta Biafra. Ga abinda Chief Emmanuel ke cewa,
I know Igbo man that just has experienced what has happened in the past during the last civil war that we like to go through it again.
Yace duk wani dan kabilar Ibo da ya san abin da ya faru a yakin basasar Najeriya a baya, to baya fatan ya sake faruwa a yanzu. Gwamnatin jihar Niger dai ta yi maraba da wannan mataki na yan kabilar Ibon da ke zaune a jihar Niger. Jibril Baba Indace shine kakakin gwamnan jihar Niger.
Gwamna Abubakar Sani Bello yana goyen bayan wayannan Ibos da suke zama a Niger, da suke ce to su zaman lafiya suke.
A ranar 12 ga wannan wata ne dai yan kabilar ta Ibon da ke zaune a nan jihar Niger za su gudanar da wani gangami da suka sanya masu suna macin zaman lafiya a garin Sulaja. To su ma dai a nasu bangare, majalisar limaman jihar Niger sun ce sun dukufa wajen bayyana wa al'umma mahimmancin furta kalaman haɗa kan jama'a a daidai wannan lokaci. Sakataren majalisar limaman Imam Faruk Abdullahi ya ce ba su ji daɗin kalaman shugaban ƙungiyar Kristocin Arewacin Najeriya ba, Bishop Hassan Matthew Kuka, da wasu kafofin labarai suka ruwaito shi yana danganta rikicin ƙungiyar Boko Haram da yunkurin kafa shari'ar musulunci da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka yi
a matsayin shi na babba daga arewa kuma a cikin addinin Krista. A halin da muke ciki yanzu, waɗannan kalaman da shi ma cukuka yayi zai ƙara hargitsa rashin zama lafiya ko kuma zama lafiya da muka fara samu.
Masana harkokin tsaro dai na ganin dole ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna kololuwar ƙwarewarsa akan sha'anin tsaron domin shawo kan matsalar Boko Haram a yankin arewacin Najeriya da kuma dakile tawayen Biafra a kudancin kasar. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla gaida mawakiya Onyeka a wannan waka tata da take magana akan hadin kan ƙasa. To a jamhuriyar Kamaru, ma'aikatar tsaron ƙasar ta tabbatar da wani artabu da dakarun ƙasar suka yi da mayakan Boko Haram, inda suka kashe mayakan da dama, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka a Yaounde Muhammad Awal Garba ya aika mana.
Ministan tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo ya ba da sanarwar irin gumurzun da dakarun ƙasar Jamhuriyar Kamaru na biyar suka yi da 'yan ta'addan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa a garin Walasa wanda yake kusa da garin Protocol kan iyakan ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar Jamhuriyar Kamaru, inda dakarun suka samu nasarar kashe 'yan ta'addan Boko Haram guda 100 kuma suka kwato al'umman da 'yan ta'addan Boko Haram ɗin suka yi garkuwa da su guda 900. Amma waɗannan bayin Allah dai da suka yi batan dabo, Allah subhanahu wataala yasa aka same su. Ba wai 'yan kasar ta Jamhuriyar Kamaru bane kawai, akwai 'yan kasar tarayyar Najeriya, kasar ta Kamaru da kasar Chadi. Ko da yake mun yi kokarin mu ji bakin waɗanda aka kwato su din, amma abin ya ki cin tura sabila da matsalar tsaro. Amma jama'a sun nuna murnan su na wannan namijin aiki da zaratan sojojin na kasar Jamhuriyar Kamaru suka yi.
Mun ji dadi inda aka cuka ci gaba, yana da kyau. Karin bayani ne, yanzu kaga Boko Haram abin na koran su kuma sosai, kuma yakin din ai wata kila karshen shi ma kenan. Wannan abin da aka yi nan somi ne, Allah ya so matona musu asiri. Wannan kuma babban alheri ne domin sabon minista mai kula da wannan al'amarin. Idan Allah ya so ya yarda Boko Haram, sai dai suna amma ba su ba. Kullun ana nan ana addu'a a nan Kamaru.
Shi ma shugaba Biya ya turo musu da nasa jinjinawan daga kasar Faransa, domin yana can yana taron da ake yi a birnin Paris domin dumamin yanayi da ya addabi duniya. Muhammad Awal Garba, murya Amurka daga kasar Kamaru.
Wai ka jiki dun mutuwa mai banto do sai soja. Wai jiki dun mutuwa mai banto do sai soja.
Karfe 12 na dare ne yanzu da minti 18 a nan birnin Washington DC. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Ga Grace Alher Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya Kungiyar fafatukar ganin an ceto ƴan matan sakandaren Tibok da taken campaign Bring Back Our Girls da alama dai ta farfado bayan da aka fara zargin cewa batun da gwamnatin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ke yi cewa ɗan habayya ne ke amfani da wannan kungiya da sunan wannan fafatuka ya tabbata kasancewar ba a jin duriyar su tun hawan shugaba Muhammadu Buhari bulki to a makon jiya ne kungiyar ta kira taron manema labarai bayan ta kai ziyara ƙauyen Tibok inda ta bayyana takaitin halin da ta ishi al'umar wakilin Hassan Maina kaina ya hira da ɗaya daga cikin masu wannan fafutukar inda ya bayyana cewa
abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne musamman in ka shiga cikin garin Chibok gari ne wanda saboda abin da ya faru irin tsaro da ake kokarin a tabbatar a wannan wuri ya tsananta rayuwa a wannan wuri ba a barin baki su shiga garin kai tsaye ɗan garin kansu sai ana nuna cewa dole sai suna da izinin ma za su zo gida sannan babu makaranta ko daya wanda za a ce dalibai na zuwa gane wa idan ka hankalinka zai tashi
na tambayi comrade IG Wala ta yaya yake duba yiwuwar ceto ƴan matan Chibok
babu dan adam da zai ce maka zai yi ko ba zai yi ba ko su sojojin da suke fagen daga suke ta kokarin wannan abu ya kawo karshe ko kuma su tabbatar da an tsinto yaran nan ko an cece su ba sai sai suke ko zai yi ko ba zai yi ba
kanar Rabi Abubakar shine director watsa labarai na rundunar tsaron Najeriya baki daya
da su ƴan matan Chibok garin da kuma wannan ba ƴan matan Chibok garin duk wanda ke tare da wanda aka kama kuma wanda ke tare da ainihin su ƴan Boko Haram in Allah yarda yadda muka ci gaba da wannan yaki zamu ainihin ceto su
to bari mu koma kan batun yiwa yara fiade a makarantar sakandaren Dr. Hassan Gwarzo ta jihar Kano inda har yanzu babu labarin rahoton kwamitin da gwamnatin ta kafa duk da cewa gwamnati ta ba kwamitin wa'adin makonni biyu ne ya kammala aikin sa wanda daga baya ne mu ƙarin mako guda a cikin hirarsa da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori da ke bin diddigin wannan batu Kwamishinan yada labarai na jihar Kano Alhaji Mahmud Garba ya tabbatar da cewa har yanzu kwamitin bai mika rahoto ba
A gaskiya dai ba a mika rahoton wannan kwamiti ba kamar yadda ka sani duk lokacin da gwamnati ta kafa irin wannan kwamiti shi shugaban kwamiti inda sauran ƴan kwamitin sukan zo gaya wa gwamnati ko kuma shi kansa gwamna irin abubuwan da aka cimma da inda aka tsaya wajen gudanar da rahoton su kuma gwamnati tana nan tana jira lokacin da za su gabatar da wannan rahoto ba za a boye shi ba da abubuwan da ya kunshi wannan rahoton da za su gabatar da gwamnati dan Allah za a sheda al'ummar jihar Kano za a sheda al'ummar Najeriya da al'ummar duniya baki daya saboda san ainihin abin da ya faru sannan duk matakan da gwamnati za ta dauka dangane da rahoton da za a gabatar shi ma ina son tabbatar maka da cewa gwamnati ba za ta boye ba za ta fito fili karara ta ce ga irin matakan da ke dauka dangane da wannan rahoto domin al'umma su sani kuma su gamsu da irin wato matakan da za a dauka na yin hukunci tsatsaura dangane da duk wanda aka kama ya gudanar da wannan laifi
mutane za su so su ji yaushe ne wannan rahoto zai nuna kuma a gabatarwa da gwamnati kuma yaushe ne gwamnati za ta bayyana matsayinta kamar yadda kake bayani a yanzu
ka san cewa wannan bincike da ake yi wato ba karamin bincike bane kuma ita kanta wannan harka da ake harka ce da sai ka bita hankula saboda ko ina aka samu yanayi irin wannan dole a bi diddigi a tabbatar da cewa yaran da ake zato cewa abubuwan ya afku gare su da su kansu waɗanda ake zargi a tabbatar da cewa misali an yi cikakken bincike kuma an ka duba ƴan kwamiti nan zaka ga cewa akwai rukuni daban-daban akwai jami'an tsaro akwai ƴan sanda da sauransu kuma ita kanta gwamnati ta ba da dama cewa a tsaya a cikakken bincike inda ba za a shiga haƙƙin kowa ba
Kungiyoyin bada kariya ga haƙƙin yara da sauran jama'a na ci gaba da sanya ido tare da bibiyar yadda za ta kasance dangane da wannan batu. Malam Muhammad Almashi da ke zaman daraktan kungiyar Child Protection Network mai tallafawa yara na cewa
wannan magana ba yau aka fara ta ba jiya ba shekaran jiya ba.
mu a matsayinmu na kungiyoyin da na hada kai waɗanda suke kula da haƙƙi kuma da kare haƙƙin yara na jihar Kano, dole ne mu hito mu ƙara yin kira ga gwamnatin jihar Kano, mu yi kira ga mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya sa preja ma kwamitin na da aka sa aiki. Lalle ya kamata don Allah don Annabi a daina wata siyasa daga ciki, a hito da gaskiya al'amura, a kawo mu gwamnati dauki mataki, saboda kasancewar wannan magana ta dade tana cutar da ƴaƴanmu waɗanda suke a gidaje wanda an rufe makarantai. Iyayensu suna da haƙƙin su san me ake ciki yanzu don su san ina za su kai ƴaƴansu ko kuma ya za su da ƴaƴansu. Na ɗaya kenan, kaga wannan ya shahi ilimin yaran kenan, ci gaban su. Na biyun su kuma a warware ma jama'a kai bisa kan sarƙaƙƙiyar da ke cikin wannan tahiya ta binciken da ake yi, domin ana kan gaba kan baya, yau a ce kaza, gobe a ce kaza, jibi a ce kaza. Abinda muke so gwamnati ta wa Allah ta wa Annabi, uwa kowa ce, uban kowa ce, kuma ta isa. In kuma gwamnati ba ta yi da wannan kwamiti ta rushe shi ta sa wasu.
To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin abinda wannan kwamiti ya bankado da kuma abinda zai biyo baya. Yanzu dai a madadin wakilan namu Mahmud Ibrahim Kwari da Hassan Maina Kaina da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin namu na yau. Sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa ‘yan matan Chibok da ɗaliban wannan makaranta ta Dr. Hassan Gwarzo da kuma dukkan ɗalibai da iyaye suka damƙa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
Farala gaida Grace Alher Abdu, yanzu kuma ga wasu sanarwa.
Wannan ciwo da ya zama musiba, duniya take ya ƙasa, ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini, ana yaƙar wannan musiba. To ina fata jama'a, in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo, ba lallai bane mazinaci ne, ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba, yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya yi aka yi amfani da ita, ko irin sirinjin alluran nan, ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya, larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum, da kuma ‘yan hanyoyi daban. To wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo, kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi, kar a dinga tsangwamarsa, kada a dinga la'antarsa, baka san yadda ya samu wannan ciwon ba. Kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya, tsakaninsa ne da Allah, in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki, saboda tsakaninsa ne da Allah. Allah kuma ya masa gafara, ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa. Saboda jama'ar musulmi, zunubi wani shi'umin abu ne, in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin, in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi, in ka nuna shi ka ce ga me kaza kayi da shi. Annabi kuma ya ce al-ghibatu ashaddu min az-zina, yi da mutum ya fi zina tsanani. Saboda haka ɗan kwana musulmi, duk wanda muka samu yana da wannan cuta, mu yi masa addu'a. Kai ma kana da baya, ka gode Allah da kai ba ka yi, ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi, ka gode wa Allah da ‘ya’yanka ba sa yi, ka gode wa Allah da yayyanka ko ƙannenka ba sa yi, ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba ya yi. Assalamu alaikum.
Ustaz Tijjani Bala Ƙalarawi kenan.
Yanzu kuma ga ladan ya dawo da labarai a taƙaice. Sojojin ƙasar Kamaru sun ce sun samu nasarar kashe ‘yan ƙungiyar Boko Haram har su 100, kana sun saki mutane 900 da ‘yan ƙungiyar suka kame domin garkuwa da su. Ma’aikatan tsaron ƙasar ta ce sojojin sun samu wannan nasarar ce a yayin wani samame da suka kai wa ƙungiyar a bakin iyakar ƙasar da Najeriya, sai dai kuma kawo yanzu ba wata hujja ko madogara game da wannan ikirarin. Hawa kuma a ranar Talata ta gabata an samu wasu ‘yan ƙungiyar Boko Haram da suka kashe mutane 4 a arewacin Kamaru ɗin. A jiya Laraba ne mutane 14 suka rasa rayukansu, yayin da wasu 14 suka samu rauni daban-daban.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan a shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci, sai kuma anjima kaɗan za mu sake dawowa a shirinmu na hantsi da izinin Allah, inda za ku ji shirin rigakafi tare da Jummai Ali. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tana gabatar da shirin, sai kuma Kibari Diodene da ya haɗa shirin, da kuma injiniyanmu Mr. Jim Cook. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.